FM Beyond the Beats.
Ashe labarin duniya mai ran shi ne zai san karshen.
Ashe labarin duniya mai ran shi ne zai san karshen.
Kai dai ka tsabtace burinka, sannan ka girmama tsarinka.
Kowa yana da buƙatar sa, kai ma kana da buƙatar ka.
Ga mu dai masha Allah, ga mu nan alhamdulillah. Ga mu dai masha Allah, ga mu dai alhamdulillah.
Gamunan masha Allah, gamunan alhamdulillah, gamunan masha Allah, gamunan alhamdulillah. Ta duniya labari ba mu ji kiran alkhairi ba, ran fa na ka zare mu ba mu yi nufin shari ba. Wanda duk zai bi mu da ita ba zai yi nasara ba. Hanka ko ka ki mu ba ka hana mu musamu ba. Shi masoyi dadi ne da shi ba zai yi na boye ba. In kana so na ina son ka ni ba zan yi butulci ba. Ban zama kaza wanda zan ci a baki na goge ba. Ban zama ganga wanda sama sama bai rike sirri. Bani sa'iga ba wando bando na tsiraiti ba. Raina manya ko mai halin gaba zai yi mutunci ba.
Gamunan masha Allah, gamunan alhamdulillah. Gamunan masha Allah, gamunan alhamdulillah. Shi ya gyara tunanina,
shi ya gyara tunanina.
Sai gani da idanuna,
shi ya gyara tunanina.
Na dauka gata na,
shi na baiwa komai na.
Arziki da abinci na,
duka ba sa.
Shi ne ya kare ni,
masha Allah.
In ku ka duba ni,
masha Allah.
Dan ban kiyawa ni,
masha Allah.
Wane ne wane ne ni,
masha Allah.
Rabbi ya yi min kyauta,
masha Allah.
Umma ba ni koye ta,
masha Allah.
Ubana da ummata,
masha Allah.
Kujirwa ta ina santa,
masha Allah.
Kowa ya saurara,
masha Allah.
Hankali ya sa lura,
masha Allah.
Ne nema ya tattara,
masha Allah.
Yan uwa ya makara.
Gamunan masha Allah, gamunan alhamdulillah. Gamunan masha Allah, gamunan alhamdulillah.